Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Ana kuma iya sauraron mu a can kasar Ghana ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. To madalla, a yau 15 ga watan Janairun shekarar 2025, shirin yau da gobe yana da magaran a Jamhuriyar Nijar, inda wakiliyar mu a can Tamar Abadi za ta gabatar mana da shirin namu na yau, da yayi duba kan mummunar ɗabi'ar nan da wasu matasa suka runguma ta shaye-shaye, da yadda iyaye da ma sauran al'umma ke faɗi tashin ganin an raba matasan da wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye. Muna kuma tafi da wani girki mai ƙayatarwa, don haka uwar gida, ƴan mata da amare da sauran masu sauraro baki ɗaya, sai a karkaɗa kunnuwa a gyara zama, inda ni ma zan ja gefe daga nan in bar ku da wakiliyar tamu Tamar Abadi a cikin shirin na yau da gobe.
A yau shirin zai yi duba ne kan wani al'amari da ke ciwa kowa tuwo a ƙwarya game da matasa. Gabaki ɗaya al'umma na damuwa da wannan al'amari, shine kuma shaye-shaye na matasa, musamman ma a makarantun boko, abinda ya kai hukumomi, kungiyoyi masu zaman kansu, iyaye da malamai da dai sauran al'umma suka tashi don yakar wannan ɗabi'a a makarantu. Sanin kowa ne dai, matasa su ne ƙashin bayan dukkan wata ƙasa, kamar yadda ake faɗi su ne manyan gobe. Kula da ilimin su da tarbiyyar su ya zama wajibi ga kowa da kowa. Na kewaya wasu makarantu don jin yadda al'amari yake, inda muka tattauna da jagororin wasu makarantun boko na nan da magaran.
Ni suna na Hassan Sabo, daraktan wannan makaranta a CJ 26 ta birnin da magaran. To mun gode, wannan dai abu ne da kuka dauko magadusi da kuka dauko kuka yi zancen shi, abu ne wanda yake cima mutane tuwa ƙwarya har da magabatan mu. Dan gaskiya alhamdulillah wannan an yi tazawwa ana wayar kan yara akan wannan abin. Saboda wannan mu yanzu gaskiya a cikin makarantar wannan tamu dai mun gode Allah, babu yaro ɗaya ma da muka taɓa samu bisa kan akan wannan matsalar dai. Gaskiya mun gode Allah bamu samu wannan matsalar dai.
Amma dai a ka san da kun san da ita ko?
Eh, a kware ku mun san da ita. Tunda mu da makarantar mu ma ga ta a bakin kasuwa, muke ban mu nisa da kasuwa, ai muna gani yanda ake ta abubuwa akan wannan, ana zawwa a gaban mu muna tsinka wani gama ana kama masu harkokin wannan shashan wannan. Kuma gaskiya abu ne wanda yana gurbatar da tarbiyyar yara. Yana da muni sosai, saboda yanzu ai ba wannan abun ba zai iya buga muwa ma da karatu. Gaskiya da yanzu ɗan makaranta ɗaliban su ta shiga wannan abun, kenan karatun su zai taɓarɓare. Saboda wannan gaskiya muke kullum muna yaƙi bisa kan wannan abun, don saboda wannan abun da ya kau yaran wannan, tunda da yara ƙanana ne gare matasa har yanzu. Saboda wannan kullum muke jan hankalin su, din sati akwai lokaci da muka keɓe wanda muke bi aji-aji muna ƙara jan hankalin su bisa kan wannan abun.
Kuma tunda kuka buɗe wannan makaranta dai, ko kuma tunda kuka zo wannan makaranta, ba ku taɓa ga samun wata matsala ko na ganin wani yaro da kayan maye ko wani makamancin haka?
Gaskiya alhamdulillah, ni dai tunda na zo wannan makaranta yau shekara ta biyu a nan, ban taɓa samun wani yaro da kayan maye a hannun shi, ko kuma wani yaro ya sha kayan maye ya zo nan yana wasu maganganu ko rashin komai. Gaskiya tunda na zo mu taɓa samun wannan anan dai.
Akwai wasu kamar ƙungiyoyi haka da kuke hulɗa da su a makarantar ta, ko wanda suke zuwa kamar su waye kan ɗalibai, irin ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar ONG da ake cewa masu yaƙi da shaye-shaye?
Kware akwai kungiya da muke ma'amala da ita, Conseil de la Jeunesse. Conseil de la jeunesse su ne kusan din karshen wata suna zawwa mu kebe musu lokaci kamar yanzu awa 2 daga bayan an aka huto shan iska na 11 har zuwa karfe 1 muna ba su wannan lokacin dan su wayewa yara kai akan wannan abu kuma muna jin dadin abu muna ganin haske akan abu
Muhammad Mutari Muhammad Balarabe to abin da zan shaida muke yanzu da banare da sauki da shekarun bayani dai har bara muna sanin wannan mai matsalar shaye-shaye to bana dai alhamdulillah
baraka musulmi sumi kuka huskanta na shaye-shaye
to a bara ana ba mu labarin tsakan shaye-shaye ana amma mu bincike mu kama ma to Allah bai sa ba mu kaddawa tun da wannan a baran ma an kama wani ya ce wani maganin ciwon kai ne mun ce to maganin ciwon kai a haka wani hori na amshi amma muna ganin yanayin shi me nake sa matsalar shaye-shayen wannan a makarantun boko kullum ana hudi sai ga makarantu a kewaye da su akwai shaguna akwai tebururka sai ga mutane suna saita to ba kasan me suke saita kai kuma a matsayin ka in ba me yake cewa iko ba ko wani problem ba sabab mu iya musu cewa kaza amma kowa na kukan da haka yayin bincike a tabbatar in haka ne ko ba garin ba ne shi dai shaye-shaye kowane iri ne akwai illa yana taɓa ƙwallon yaro yana taɓa ƙwallon kuma mu dai din da wannan din aka ce muke an shigo lakwal akwai dokokin lakwal da muke bayyanawa yara ga shi wannan kaza da kaza da kaza an hana shi a bisakan doka kai in ka yi shi doka za ta bige ka ko shaye-shaye ko wani yana yake cewa violence ya ke cewa hudace-hudace duk an hana shi ko wani zauwa da wuga lakwal duk an hana shi abu dai da zai ji wa yaro ciwo don mutum ya zo lakwal ya yi darasin shi kuma lahiya ilimi ka zo nema
wasu
kungiyoyi yadda yake cikin kungiyoyi ko zai maje laraba ko zai laraba ko ta kungiya da ta zo gurbin lakalkane da gurbin dangana sun zo sun waya da mutane kai dalibai su wajen 200 ne aka sa a class aka masu waya ka ajiya ila shaye-shaye ila wadace-wadace duka aka saka musu da gurbin lakalkane ina ji goma suke rajuma na ga takardar su za su yi gangami na duka a garin da magara don sun kama takardar na bacin wannan akwai kungiyoyi da dama amma mu kullum da kowane lokaci a tsaye muke tsayin daka bisa kan wannan abu
sunana Gadace Tsalha ni ne provisor na nan sai S garin malam wanda an kasani da sunan sai Ejewit lalle shaye-shaye a nan dukkan makarantu ba bakon abu ne ba don ba so dai ba su bibi mun ka kama yara amma masu zowa suna saida a cikin kalas duka mu yi ta gani wasu mu kore su wasu kuma a ja su a ba su a yi musu magana a ce su daina abu ne dai yanzu a cama ya zama gama gari tsakanin Allah sosai ana samu nuri don nan kun gani kamar yin kun lura kewaye muke da lakwalluka kun baya lakwalluka hallo akwai wasu wurare inda yara suke shiga suna shaye-shayensu mafi yawa nan cikin dushi muke kama su muna ganin su suna shiga a banɗaki ba yi banɗaki na cikin lakwal don suka shiga nan ba a sani abin da suke nan suna yi zai ki ga ɗai-ɗai wani shiga a jima kaɗan sai hito wani shiga to daga nan in muka lura da haka nan mun san da ana abin harkar shaye-shaye kenan sai mu je mu abin da ke mu gagaro su mu kore su.
Wani irin mataki ne kuke daukar wa yaron da aka kama shi da abin maye a makaranta?
To kamar munan dai muna application reglement na lakwal da an ce an hana wani shaye-shaye, an hana duka wasu abubuwa duka wanda suke iya suka tada zaman tsaye da duka wasu abubuwan za su kawo wani rikici a cikin lokacin, an hana. Kenan reglement interne muke applique, yaro kire babanka mu ba shi kwanje, ba yaro kwanje ga mishi da bai dace ba kuma wannan abubuwa ba la na jankunne yi ko kuma bayar da haka nan kamar in nagari ne su wannan da police ake ga masu
shugowa makarantar wanda ba ayan makaranta ba
don ku sai ga masu da police. Kun baya da haka na ita ma kankan ta police na ya samu labarin da suna zanwa suna dan kewaya kamar lokacin da lokal taruhi suna san dan kewaya dan su gaga bai ruwan nan mutane wanda suke basu aikin komai sai sai shaye na banza.
Ya a matsayinka na ma jagoran makaranta, ya zaka iya fassara mana ko bayyana mana illar shaye-shaye a makaranta?
Lalle kai illar shaye-shaye a makaranta tana da yawa. Dan na fari za a ci yaro sai ki gazo cikin lakwal bai san abin da ake nan gaba cikin kalas. Shina zamne yana kallon ku in ka tambaye shi menene aka ce sai ya tsaya na kame-kame bai sani ba. Baya da haka nan kuma akwai faɗace-faɗace da ake samu nan saboda shaye-shayen wannan. Kwanan bayan can har ma wani yaro muka kama da wuka, ya zo kawai na yara suna zamne suna wasa su kurme ha ya jefa wuka haka shaye-shaye ne kawai ba na ba, sai na kan banza za ka zo da wuka kuma ka jefa ta cikin gurbi halaukin gani abu ne wanda yake salwantar da hankali. Yara babu zancen kuma a ci gaba da lakwal. Kin gani matsaloli ga sunan barkatai.
To ko akwai wani kamar waye kai da kuke ma yara haka ko wani lokaci da kuka kebe?
Sosai ko wannan waye kai kullum ne ana cikin shi. Yara ana shiga kalas-kalas ana ga musu da irin wannan abubuwa su kauce su. Shaye-shaye ga illolin shaye-shaye ga wasu dai matsaloli tare da shaye-shaye. Duka su kiyaye irin na abari waɗanda suke nan gayi su bari, waɗanda kuma suke niyyar yi kada masu tarka faran da su kanka su ma suna yi yan yara ba suka zo na muka ga musu suna zuwa su faɗakar da su da wannan abubuwa bai dace ba.
Illolin da ke tattare da wannan shaye-shaye na makarantun boko yasa kungiyar Jeunesse et Développement, kungiya ce mai zaman kanta a jagorancin Amadu Rufa'i Shofa, suka kaddamar da wani waye kai wanda kuma za su ci gaba da shi a dukkan makarantu na jihar da magaran.
Saboda gashi Allah da ikon shi ya sa abin da muke yi tun ƙasa-ƙasa yau ya fito hili, mun zo za mu shiga aiki gadan-gadan wanda za mu shiga cikin makarantu na zamani a waye ma matasa kai bisa illoli da suke tare da shaye-shaye da saidawa na miyagun ƙwayoyi da kuma irin abin da ake yi mara kyau a cikin makarantu na boko. Saboda haka muna ma magabata godiya saboda wannan maudu'i da muka dauka na Ville de Zandel ya samu tushe a lokacin da muka ce za mu yi takarda mu aika ma haute autorité à la consolidation de la paix. Ita kuma idan za ka yi takarda ka aika mata dole ne sai hukuma ta gurin kamar nan cikin garin da magaran ade ya sa ma hannu ya amince kai wannan aikin. Muka tarra shi mu gan shi kuma alhamdulillah ya sa mu hannu kuma suka ba mu wannan tallafi muka zo za mu yi wannan aiki. Abu na biyu da muke so mutane su gane anan shine hukumomin mu na koli musamman babban jagora na kasa wanda ake ce ma General de Brigade Abdurrahman Tchani wanda kowa ya san shi a Niger mutum ne wanda ya jajirce ya yi tsayin daka saboda matasa su zamanto manyan gobe na gaskiya in kun lura a cikin aikin da yake yi yana kokowa matashi ya zama wani abu a ko ina kuma ba dare ba rana saboda haka suka ba wannan kungiyar take bada tallafi a zo a muku wannan waye kan da ake abu na biyu gwamnatin jihar na Damagaram Colonel Yusuf Labo muna mishi godiya ta musamman duk ilahirin abin da muke yi ko dare ko rana wannan magabaci yana tsayin daka ya zo ya tsaya a yi tare da shi na gaba su ne salakanmu na gargajiya mai martaba sultan na Damagaram Alhaji Abubakar Sanda wanda shi ma a kullum idan muna wannan aiki za ku ga ya sa hannun shi an yi tare da shi abu na gaba su ne manyan limamanmu wanda a kullum muna musu godiya ta musamman kuma muna fatan Allah ya sa su ci gaba da ma ƙasarmu addu'a wannan ƙasa ta zamana lahiya kamar yadda suka saba yi wannan kungiya ta mu da section lycée college a shekarun da muka yi muna aiki mun samu mutanen da suke kama mu yau muka ce wannan rana ce ta musamman wanda ya kamata mu basu takarda ta yabo a gaban jama'a a gaban al'umma a gaban maha
gwamnatin jihar Damagaram da ya kaddamar da wannan waye kai tare da kungiyar da ta dauki nauyi wato Jeunesse et Développement a inda yayi jan hankali ga dalibai su himmatu wajen neman ilimin su kuma guji shaye-shaye a makarantu da sayar da kayan maye
Allah subhanahu wa ta'ala ki nous a permis d'être ce jour au niveau de ce CS pour lancer la caravane de sensibilisation dans les établissements scolaires sur la consommation, la vente des stupéfiants et la violence en milieu scolaire.
Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu a wannan makaranta ta SOS Zango don mu kaddamar da yaki da shaye-shaye wanda wannan kungiya mai zaman kanta ta Jeunesse et Développement a cikin wannan ayari nata ta dauki nauyin shi shaye-shaye wata dabi'a ce da ya dace a hana ta gabaki daya a doran kasa musamman ma cikin matasa kuma musamman a makarantun boko
Mesdames et messieurs comme nous pouvons le rappeler la consommation de la drogue et des stupéfiants sont des choses à bannir au niveau de la jeunesse de manière globale mais plus spécifiquement dans les milieux scolaires. Étant entendu, mesdames et messieurs, chers étudiants, que vous êtes des jeunes qui auront d'ici quelques années la gestion de ce pays. Par conséquent, vous devez éviter certains comportements qui ne sont pas de nature à faire des bons exercices. Comportez-vous bien, bannissez la consommation de la drogue.
Ku dai matasa ne, ku ne kuma nan da ɗan lokaci za ku jagoranci wannan ƙasa. Kenan ya dace ku tsara kanku, ku gujewa dukkan wasu miyagun ɗabi'u, ku ɗauki kyawawan ɗabi'u, ku yaƙi shaye-shaye da sayar da kayan maye.
Et à tout moment que vous constatez des gens, des groupes d'individus qui font la vente, il faut le dénoncer auprès des autorités, les FDS, les chefs traditionnels, les chefs religieux. Les responsables des établissements, parce que c'est avec cette organisation que nous pouvons réduire de manière intéressante ce mauvais comportement de consommation.
Ku fallasa duk inda kuka ga ana sai da kayan maye ku shaida ma hukumomi mafi kusa da duk wanda ya dace muna godiya da wannan kungiya ta Jeunesse et Développement bisa wannan kokari nata haka kuma waye kai zai ci gaba a makarantu daban-daban a nan jihar Damagaram
la sensibilisation va continuer dans les autres établissements scolaires remercier le président de JDEV
su ma dai daga nasu waje limamai da malamai basi a ƙasa a guyuwa ba sun kawo ta su gudunmuwa wajen waye kan yara game da shaye-shaye da kuma sayar da kayan maye
shi wannan jagoranci da ake dama ma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan hakan duk inda shugabannin suke bayan su malamai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace marra aminkum munkara fal yughayyiruhu bi yadihi duk wanda ya ga abu naki ko abu na lala to ya gyara shi da hannun shi
wannan da shugabannu ne yake fa illan yastadi yace idan kuma shi ba shugaban bane ba fa bilisani to sai aka koma fannin malumai aka ce to su gyara shi da harasunan su abinda malumman mu na da magaran suke yi wasu suna yin addu'a kansa da kawarsu wasu suna tarbiyyantar da al'umma kansa da kawarsu yace fa illan yastadi fa maza fagi kalbi to sai aka komo a cikin al'umma ta da magaram al'umma gaba ɗaya ta musulmi yace to su gyara shi da zakatun su abinda ba za ka iya bayyana shi da hannunka abinda ba za ka ba iya yin shi da bakinka to ka gyara shi da zuciyarka mun yi godiya Allah kiyaye mu Allah ka mana zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu duk abin da muke gudu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin
mu lura da shi kuma mu gano shi matasan mu sune jagorori na gobe saboda haka duk abin da muka san zai taimaka musu a bisa rayuwar su ta yanzu da kuma ta gobe to yana da kyau mu bada hankalin mu kuma mu ba da hikiman mu akan mu ja hankalin su bisa wannan matsayi matasa a gaskiya kafin mu je kansu mu da kanmu ya kamata mu gyara kanmu saboda kallon mu suke kuma sauraron mu suke matasan nan namu kenan in mun gyaru su ma matasan mu sun gyaru da izinin Allah magana ce muke yi mi magana wadda za su dauki model a wurin mu dan su ne jagorori annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi lokacin da aka zabe shi a matsayin aka aiko shi akan manzo ya ja hankali duka shekara 40 ne da wani abu to saboda haka matashi ne akwai al'adodi da yawa da suka shigo mana wanda ba su da amfani a matsayin ku ku matasa ku tace ku zubda wannan ainihin al'adodi wanda ba namu ba ku dauki namu wanda za ku musu wanda za su muku amfani
a nasu waje dalibai sun bayyana gamsuwar su na waye kan da ake musu tare da dagewa wajen guje ma shaye-shaye
sunana Ibrahim Umar mama gaskiya mu je a wannan makarantar ta mu tunda na zo na makarantar CZM Hatwazim ban taba ganin wasu sun zo suna shaye-shaye ba anan ko makamancin ma irin haka abin da yasa daji yana gurɓata mahalli karatun yaro ya lalace duka koyi duka je rayuwarka ta lalace karshe ma ka zama ɓarawo ko kuma rayuwarka ta ƙare a gidanka mu wannan makarantar tsari gare ta kuma doka gare ta to ni abin da zan gaya musu shaye-shaye ba ta hanya ba ce mai kyau ko mutum ya tsaya karatun ya so da kawa taimaci uwa shi ya taimaci kanshi
Nazifa Ibrahim dai ana shaye-shaye a makaranta kuma yana da illoli da yawa ma saboda in kana yi za ka bata sauran ɗalibai wanda ba su yi kuma kai iyayenka suna tammanin sun turo ka école dan ka zama wani abu kai kuma kana zuwa kana bata rayuwarka shi kuma yana bata rayuwa yana bata kwalluwa bai kamata ba
sunana Muhammadu Lawli Zalade na da gaskiya shaye-shaye a makaranta illa ne ga yara a bar shaye-shaye saboda su ne manyan gobe
sunana Adam Mutarsali gaskiya jan hankali na ga yara shaye-shaye yana toshe kwalluwa kuma ga kasan mu ma shaye-shaye sosai yana maida mu baya tunda mu yara yanzu mu ne manyan gobe wata gurfa man sun zo sun mana jan hankali akan shaye-shayen nan kuma sosai mutane sun ji dadi
yaya Al-Ramatu yanzu eleba a aiko shi ekol baiwa ne a ci a ganshi can wani waje yana wani shaye-shaye haka yana iya batawa sunan ekol da sunan abokan shi ma wanda suke tare da shi gaskiya bai da kyau haka ya tsaye karatun shi kawai saboda iyayen shi sun aiko shi su suna tunani can ya zo ya ekol shi kuma ya taitai yana cin amana su ne haka
sunana Awa Muhammad Sabo gaskiya shaye-shaye ba shi da kyau a makarantu tunda yana bata rayuwar yara matasa da kuma mu ne manyan gobe ta kamata a daina shaye-shaye sai ka yi ilimi zaka samu ci gaba gaskiya shaye-shaye na maida mutane baya sosai kasa ma kuma ba ta ci gaba ba a haka nan ba ta yi ba alfahari da matasa masu shaye-shaye
Chinchina gawe ku ina
kama da lama sauraro yanzu kuma sai mu koma bangaren kwalama wato a kitchen kenan inda za mu saurari girke-girke wanda a yau za a mana dahuwar crepe.
Assalamu alaikum, sunana Sumayya Umaru. Zan gabatar ma da hilin kwalama yanda ake yin crepe. Da farko za a samu flour, a samu kwai, a samu gishiri. A samu gishiri in yaso sai a zo a tankade flour. In aka tankade flour da madara, aka tankade flour za a zo a kashe kwai a kada shi daban, a samu madara ita ma a kada ta daban ita ma, a zo a zuba a gama a takula su, a zuba ruwa sosai haka.
Bangin shi numfashin ki ba kamar flour kilo nawa, kilo daya, rabin kilo, kwai nawa, kuma gishirin kamar wani adadi, shi ma madaran kamar wani adadi, wace irin madara kuma?
Madara ko kana samun lefik ko gari, in yaso in lefik ce kana zubawa, a kilo guda ka zuba lefik guda.
Da ku takwanko kenan?
Eh, takwanko. In yaso kuma kwai a kilo guda kana samun shi kwai guda biyu. Kana samun shi kwai guda biyu da dan gishiri dan kadan ne ake sawa.
Tsakurawa ne.
Eh, tsakurawa ce ake yi. In yaso in ka zuba za ka dama shi kaman beyin kaburi tsararren ne haka za ka dama shi sosai.
Ruwa-ruwa.
To in ka hura wutarka sai ka samu kasiyar ɗinka, in kana so da blueberry kuma baka da ma blueberry kana iya sawa mai haka irin namu na tuwo. In yaso za ka ringa saman ba zubawa ba ce ake dan dasa ce ake a dan shawa a kasiyar le. In yaso sai ka ringa zubawa zai nuna maka ya danga sai ka juya shi ka sabke shi.
Da ludayi ne ake zubawa?
Eh, da ludayi ne ake zubawa. Haka
ake. Aka zuba kuma ana baza shi ko kuma?
Eh, daga an zuba ana daga kasiyar din a baza shi yayi kale-kale haka. In yaso sai a hudda shi.
Ba a rufewa?
Ba a rufe shi, ba a rufe shi. Tunda anan take ne kana zamne za ka soya abinka kawai ka tashi daga nan.
Amma wannan ba zai buƙaci wuta da yawa ba ko?
A bai buƙata wuta da yawa.
Ko bisa garwa shi ma
sai. Eh, ko garwa shi ma ko gaza ka ne duka na yi, eh duka yana yi. Bai san wuta da yawa da ka soya shi ka zai dan taso daga cikin kasuwar din ka juya shi shi ma bayan na shiga su in yi so sai ka sabke shi.
Naɗe shi ne ake ko linke shi ake?
Ana linke shi yanda kake so. Kana so ka linke shi, kana so ma a haka kai ka aje abinka kai wannan.
To shi ita wannan crepe ana cin ta ne da yaji da mai da yaji ko kuma ana cin ta ne da miya, kuma wace irin miya sai ki mana miyar?
To ana cin ta da miya, kuma akwai wanda suke cin ta ma da shokola, wanda in ba a sa ba gishiri sai a sa ɗan sukari kaɗan. Tunda in aka samu miyan nama ja haka da miyan kifi, sadifan ne da irin miyar da kake so a ra'ayinka kana cin ta da haka na. To miya da farko miyar ka ka samu namanka haka na rago ko na menene ma namanka ka samu, eh ka sulala shi, in ka sulala shi ka gama shi da albasa shi ya sulalu, in ya so ka sa tahurnuwa da attarugu da kayan yajin ka, ka sa dan tumatur na kanko ko dan kulkule ba ma lalle ba sai kana so. A ba a soya daga ya sulaluma. Wasu ko in suna so in suka yi da miyas in suna soyayyen namun su sai in ya so su nan na sashi a ciki. Daga sulalan aka sulala shi aka bar shi ya sulalu sosai, aka samu shi tornuwa da kayan yajin shi ya sulalu, in ya so an duba ya sulalu sai a zo a samu shi dan kulkulen shi da dan tumatur na kankon shi da aran maji da dan gishiri, in ya so sai a bar shi, eh da tumatur danye, in ya so sai a bar shi ya dahu ya dahu ya dahu, in ya dahu in ya so in ta tsane sai a zuba a ciki haka ake yin shi.
Ba a sa mai?
Ana sa mai. Ana sa mai saboda wasu daga sulale wasu suna sawa daga in sun soya nama ya wuce shi kenan hamiya, wasu ko bayan sun yi da sulale in sun gama komi da komi sai su zuba mai. Shikenan, in kihi ne ma haka yanda zaka gyara kihin ka haka zaka mishi.
Miye
kihi? Eh, miye kihi.
To madalla Tamar sanne da kokari, kuma da haka ne muka zo ga karshen shirin namu na yau. A madadin Tamar Abarin da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Fiona Nandudu da ta daidaita mana sautin shirin. Ni Hawwa Sharuki sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an ji mun ku.